sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asari ya suna na Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke samu wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 8 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan 8 don aiwatar da dabarun su na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace kasa a ƙarshen wannan shekarar. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas akalla guda 6 bayan da wani alƙali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin Amurka da Mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar Juma'a.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji ɗalibai a jamhuriyar Nijar sun yi zanga-zangar ƙin jinin wani taron Faransa da Afirka.
Wannan alaƙa da ake ciki tsakanin ƙasar Faranshi da ƙasashen Afirka matasa sun gane kuma za su yi gwagwarmaya duk abin da ya kamata a yi na ganin cewa mun kore ƙasar Faransa daga ƙasashenmu.
Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Filato ya gargaɗi masu shirin kawo ruɗani a zaben da za a gudanar.
Those who are bent on causing trouble with a view to disrupting the process.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalon kenan ke cewa duk waɗanda ke dukufa wajen haddasa rikici ko hargitsa shirin zaɓe ko cin zarafin jama'a, hukuma ba za ta bari su yi nasara ba.
Daga nan za ku ji sabon sarkin Kagara ya sha alwashin haɗa kan waɗanda ya kara da su yayin neman wannan mukami a Najeriya. Sai kuma shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu ra'ayi kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a fara gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Majalisar Wakilai da ta dattawan Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis lamarin da ya dakatar da rufe ayyukan gwamnati wacce za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa 3 ga watan Disamba. Ƙuri'ar da Majalisar Dattawa ta kada ta kasance 65-33, yayin da ƙuri'ar da Majalisar Wakilan ta kada ta kasance 254-175. Shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan dokar a cikin daren jiya Alhamis a fadar White House. Dokar za ta ci gaba da samar da kuɗaɗen kashewa ga ma'aikatan gwamnati, sannan ta hada da dala biliyan 28.6 ga jihohin da suka yi fama da mummunan guguwa da wutar daji, da dala biliyan 6.3 don taimakawa 'yan gudun hijira Afghanistan da ke ƙaura zuwa Amurka, bayan da Washington ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Afghanistan a watan da ya gabata. Gujewa rufewar gwamnati yana ɗaya daga cikin ajandar majalisar. A yammacin jiya Alhamis, majalisar ta jinkirta kada ƙuri'a akan shirin samar da ababen more rayuwa na dala triliyan don gyara tsaffin hanyoyin ƙasar da gadoji da faɗaɗa ayyukan yanar gizo a faɗin Amurka. Kamfanin harhaɗa magunguna na Mark ya ce gwajin ƙwayar maganin COVID-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan. Kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya a Amurka da ma duniya baki ɗaya da su ba da izinin amfani da shi. Maganin Mark zai zama ƙwaya ta farko da aka kirkira don maganin cutar ta COVID-19 kuma babban ci gaba a ƙoƙarin yakar cutar. Kamfanin ya fitar da sakamakon binciken amma ba a duba ingancin shi ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta masu ba da shawara ta likitoci da ke sa ido kan gwajin ta ba da shawarar dakatar da ayyukan gwajin da wuri saboda sakamakon wucin gadi yana da ƙarfi. A yau Juma'a, tsohon shugaban kasar Georgia Mikhail Saakashvili ya ce ya koma kasarsa daga gudun hijirar da ya yi duk da barazanar kama shi a gabanin zaben kananan hukumomi a kasar da ke fama da rikicin siyasa na wani tsawon lokaci. Sakash Fili mai shekaru 53 wanda ke da tsananin ra'ayin kawo canji a yammacin Turai ya kasance shugaban Georgia tun daga shekarar 2004 zuwa 2013 kuma ya hau kan karagar mulki ne a lokacin zanga-zanga yayi kira ga magoya bayansa da su hallara a babban hanyar Tbilisi a ranar Lahadi tun da farko a ranar Juma'a ya rubuta a shafin Facebook cewa Ina kwananku na dawo Georgia bayan shekaru 8. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Georgia ta shaidawa tashar talabijin ta Formula mai zaman kanta cewa bai ketara iyakar jihar Georgia ba.
Kafin mu sake dawo da labarai, zamu leƙa Najeriya inda kasar ke bikin cika shekaru 61 da samun injin cin gashin kai. Abdulrahman Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ga kuma abin da suka ce.
Sunana Alhaji Bashir Isa Indina Bashti Transport Limited Allah ya kai mu ya kawo yau muka fuskanci kanmu muna cikin fari cikin an samu mulkin kai yau shekara 61 an samu kalubale iri-iri lokacin da aka samu mulkin kai ko da tarihi ne muka ji an samu kwanciyar hankali an samu shugabanni masu gaskiya Najeriya tana cikin baccinta yau mu muna gani da wayance mutanen da suka rike sa yau da zuwa gari suka a Najeriya halin da ta shiga a yanzu ba gaskiyar magana ba karamin mamaki za su yi ba amma dai gaskiya an samu jarabawa iri-iri a cikin kasan nan musamman rashin tsoron nan a yau kam gaskiya an ci baya fiye da yadda ake tsammani halin da kasan ta shiga na tsadar rayuwa shugabannin nan bacci suke wannan abu zai daga mutum hankali wannan dai za mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta wani bangare ka samu ka koyo su walwala da wani abubuwa a to za ka ce an ci gaba amma yanzu muna cikin koma baya halin koma bayan gaskiya ni a gani na ta juya to ya kamata dan Allah dan Annabi muna musu fatan alheri shugabannin nan su dubi talaka an kasan nan yanda suke ci ana tsadar rayuwa ina ga shi ne kasan da zamu suna alheri
salam abin da aka samu a cikin ci gaba na Najeriya gaba daya na samun yanci shekara 61 hakika in akwai ci gaba an samu ci gaba fiye da yadda ba tsammani domin ni garba tela na sa bance kuma iyayen mu a wannan lokacin zaka ga anguwa kaman yarwa gana ko kuma kaman kowace anguwa zaka samu aron kaya ake yi aje aure ko suna ko taron abin nan gida kuma duk ciyawa ne yanzu an samu kwano
suna na Alhaji Muhammad Husaini sarkin fulanin buza kuma saman yacce Allah kauta alhore na jar Bauchi
eh to sai dai yanzu moran da muke yin a sai yau kuna da gawa kaza a daji muje mu duba sannan kuma an tose yanzu maganar da nake gaya maka wurin da bafulata ni zai fike yi kiwo wallahi a jahannan ni hana gaji ni hana sai mai in gwamnati ba za ni zan iya aje wannan shugabancin koma da wannan saboda dukiyana zai iya bugawa
to alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wataala da ya hada lokata guda uku wanda abun akwai ban al'ajibi da kuma ban sha'awa Najeriya yau tana cika shekara da samuwar kanta daga hannun turawan mallaka wanda muka zama to independent kuma Allah a cikin ikon sa mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Qadir shi ma yana cika shekara 63 da haifuwarsa kuma yau yana da shekara 2 kusan da rabi da direwa karagar mulki na gwamnatin jihar Bauchi to wannan akwai abin ban sha'awa
a gai da Abdulrahman Muhammad har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga ci gaban labarai
Korea ta Arewa ta yi gwajin makarin makami mai linzami wanda shine na hudu kenan da ta harba a watan Satumba ta hanyar amfani da sabuwar fasahar makami mai linzami inji kafar yada labaran kasar kamfanin dillancin labarai na Korea ya wallafa ɗaya daga cikin hotunan sabon makamin da aka kera wanda aka harba a jiya Alhamis ta hanyar amfani da motar harba makami a wurin da ba a bayyana ba Masu nazarin makami mai linzami sun ce gwajin da alama yana wakiltar dan karamin ci gaba da kasar ta samu wajen kera makamai wanda yana cikin babban dabarun Koriya ta Arewa na haɓaka makaman zamani cikin sauri da kuma nuna jerin makaman da ta mallaka Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda shine tsohon shugaban kasa da ya fi dadewa a rayi, zai yi bikin cika shekaru 97 a gidansa a kudu maso yammacin jihar Georgia a yau Juma'a, ba tare da taron jama'a ba, a cewar wata mai taimaka masa. Yawan shekarun kata sun sa ba a cika jin duriyarsa ba a kwanan nan, musamman ma cikin yanayi na annobar coronavirus. Lamarin da yasa sakatariyar yada labaransa a cibiyar kata dake Atlanta, Diana Congelo, tace tsohon shugaban ba zai yi taro ba. Ma'aikata a Jimmy Carter National Historic Site a cikin wani faifan sakonni da aka nada sun aika wa da tsohon shugaban sakon taya murna. Sannan an samar da dandali na yanar gizo a www.cartercenter.org wanda jama'a za su wallafa sakonsu na taya murna. Mutane da yawa sun aika da sakon gaisuwar taya murnar zagayowar ranar haihuwar ga tsohon shugaban, kuma da yawa ba su ma ambaci shugabancin Carter wanda ya yi tun daga shekara 1977 zuwa 1981 ba. Maimakon haka sun ce rayuwar Carter bayan kammala mulkinsa da ta hada da ayyukansa daukar da kai da wallafa littattafai da dama da fafutukar tabbatar da adalci da kuma shekarun da ya kwashe yana karantarwa a ranar Lahadi a matsayin abubuwan da ya burge su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Gwamnan jihar Barna Farfesawa Bagana Umar Azulmi ya azatu walin gina wutar lantarki mai amfani da iskar gas da haɗin gwiwar hukumar samar da wutar lantarki ƙarƙashin jagorancin Kolo Mai Kyari a garin Maiduguri. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Gwamnan jihar Borno Profesor Babagana Umar Azum ya azurta gwalin gina wutar lantarki tare da haɗin gwiwar hukumar samar da man fetur na ƙasa, wato NNPC, ƙarƙashin jagorancin shugabanta Alhaji Kolo Mai Kyari a garin Maiduguri. Tun a watan Janairu ne aka lalata wutar hukumar lantarki da ke samar da wuta a garin Maiduguri da kuma kewayensa, wanda hakan ya raba garin Maiduguri da kewayensa da wuta kusan watanni 9 kenan, wanda shugaban ƙasa ya ba da izinin gina wannan wutar lantarki mai amfani da iskar gas, wanda kuma zai kasance irinsa na farko a tarayyar Najeriya. An yi azurta wurin wannan gini a wani sansani samar da wutar lantarki da ake kira Power House da ke hanyar tashar Baga. Ke so babbar gudun mara zan da shi ne gwamnan jihar Borno. Ga kuma abin da ke cewa,
Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu jama'a wannan rana, ga muka gani cewa kafa mana wato wajen da za mu samu wuta banda wutar lantarki na Amerika. Borno dai yana cikin wani halin da ba mu da wuta ko wani karan da ya wuce. Ga suna mun gode a President Buhari, mun gode a GM na yanar kisi yaro mu da taimakon da ya yi, in sha Allah mutanen Borno sun haƙuri a cikin nan da wata shida za mu samu tushen wuta ba mai yanke wa ba mai shanga. Muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga Allah, Allah ba shi kwana yawa kuma Allah ya karɓa shi.
Alhaji Kolo Mai Kyari shine shugaban hukumar matatan man fetur na ƙasa. Ga kuma abin da ke cewa,
secondly, power is everything in every community, Excellency. Once there is no power, there is no prosperity, Excellency.
Yace wutar lantarki shine komai a ƙasa. Duk san da babu wutar lantarki ba ci gaba. Don haka dole ne mu samar da wutar lantarki a wannan gari. Don mun san muna da babban matsala a samar da wutar lantarki a garin Maiduguri da ke wayansa. Don kada shugaban ƙasa ne ya ba mu izinin cewa dole mu samar da wuta a birnin Maiduguri da ke wayansa. Shi ko commissioner ma'aikatan wutar lantarki na jihar Borno, Injiniya Sale Bungas, cewa yayi.
The intervention of the federal government through the Nigeria National Petrol Corporation NNPC, headed by our son, the group managing director, Alhaji Mele Kolo Kyari, to provide a certain source of power supply to the affected areas.
Na wannan kace samar da iskar lantarki mai amfani da iskar gas ta wannan hanya, hanyar Alhaji Kolo Mele Kyari yayi. Mun yi amanna da wannan shirin nasa a cewar commissioner ma'aikatan wutar lantarki na jihar Borno, Injiniya Sale Bungas. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Daudabi.
Kan jama'u jama'i tutarwa, 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 kan jama'u jama' take malam ta shi ka saurare ni har in yi dawa
aje
auto jama'i tukalwa radio BOA na ta kira domin kowa ya zanto wayewa aje auto
jama'i tukalwa
da gangami akan cutar kan jama'a kauye ga da dama har nawa
aje auto jama'i tukalwa
gudun mawa muryar amurka dan yi gangan jama'a ta zanto kaucewa
aje auto jama'i tukalwa
kai abin ne dai alafiya dai a gaje godan ganewa
aje auto jama'i tukalwa
muryar amurka na jin yo hankali bi wasi da azan ni santawa
aje auto jama'i tukalwa
shi wanda ke kita babu magani ko gaja magani sai dacewa sunan shi kan jama'a ko ko ji da dukkan kuwa jiki ya kakaryawa
aje auto jama'i tukalwa
anya kamu wace wan jama'a ku saurare ni ku zan farkawa
aje auto jama'i tukalwa
wanda jiki shike zan garin jini kafin azan azan to aunawa
aje auto jama'i tukalwa
ko da su yin shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a nemowa
aje auto jama'i tukalwa
amfanin bincike shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa
aje auto jama'i tukalwa
ina wan zan mai yin aiki kai ma ka zo na askara askewa
aje auto jama'i tukalwa
idan ka gama wa wani aiki ka zo wani
ana yan sa'o'i gabanin fara aiki da nera yanar gizo wa bankin Najeriya ya dakatar da kaddamarwar dan haka yanzu daidai da bukin ranar tunawa da samun yancin cin gashin kan Najeriya. Jami'in labarin bankin Osita Nuosinobi ya ce hakan baya nufin samun wata tangarda dan bankin na shirye da fara aiki da sabon tsarin.
The e-naira is just an electronic representation of your physical naira and so it's going to be one to one. There is no arbitrage.
Ita wannan naira ta yanar gizo daidai darajar ta take da nairar da ke cikin aljihun mutum na takarda. Zaka iya tura mutum kudin ta yanar gizo zuwa asusun sa na yanar gizon e-wallet. Yayin da babban bankin ne kadai zai iya samar da kudin na zahiri. Inji daraktan tsarin biyan kudi na babban bankin Musa Jimu. Daraktan ya kara da cewa hanyar na da muhimmanci don za ta rage yawo da kudi a tsakanin jama'a. Masanin tattalin arziki Abubakar Aliyu ya ce tsarin bashi da illa tunda zai zama karkashin babban bankin ne. Kazalika ya saba da tsarin kudin yanar gizo na cryptocurrency da Bitcoin.
Ba wani matsala illa iyaka zai kawo saukin harkokin business na yau da kullun. Zai kawo saurin abubuwa ba tare da tsangwama ko ba tare da wani bata lokaci ba. Saboda haka babu dai abin da zai tada mutane hankali ko abin damuwa. Tunda yake ita Central Bank ne wannan kudin ya fita. Kamar idan ka tuna, kaga yanzu akwai cryptocurrency da ake amfani da shi, irin su Bitcoin da sauran sunan. Shi naira din yafi wayannan wanda yake amfani da shi saboda su wannan naira din gwamnati ta amince da shi, gwamnati ta yarda da shi da permission da license da komai. Duk wani harkokin da yake za a yi shi bisa yanar gizo ko da ma manyan kamfanonuka ne masu bukatan irin bashin na jari da sauransu ko yan kasuwa ne da sauransu duk abubuwan da za a samu saukin aiwatar da ita.
Wannan na zuwa ne a yayin da darajar naira yake ƙara samun koma baya in an gwada da dala ko sauran kudaden ketare. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Salih Shehu Ashaka, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo VOA House da kuma domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa zauren majalisar dokokin Amurka ne inda manyan hafsoshin sojin ƙasar suka bayyana gaban 'yan majalisa don ba da bahasi game da yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a kwanan nan. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai tattauna a kai kenan. Sunana Mahmud Zalo. Madalla. To shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka, General Mike Milley, ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska. Yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi. A ranar Talata babban sojin Amurka ya fito karara ya ama yadda ra'ayinsa kan yadda dakarun Amurka suka fice da kasar ta Afghanistan.
It was a logistical success but a strategic failure.
Yace ta fuskar tsare-tsare an yi nasara amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faduwar wasu. Hakan a cewar Mili ya kai ga aka waye gari Taliban ta koma kan mulki.
Outcomes in a war like this, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in charge.
Ya kara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kutunta wannan lamarin da ya wuce haka. Abinda aka gani kenan bayan shekara 20. Baba kwana 20 ba.
Is the cumulative effect of 20 years, not 20 days.
A cewar General Milley, wanda bakin sa yazo daya da babban komandan dakarun Amurka General Frank McKenzie, ya so a ce an bar wasu dakarun kasar a baya.
My assessment was back in the fall of 2020.
Yace bayanin da na tattara tun a lokacin farkon hunturun fara ne, wanda har yanzu abun dogaro ne. Sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500 saboda kai ga mafita kwakwara.
In order to move toward a negotiated gated solution.
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000.
Anan kuma General McKenzie kenan yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma taba bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayi na ne. Na kuma taba cewa ficewar dakarun mu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje ita kanta gwamnatin kasar.
Lead inevitably to the collapse of the Afghan military forces and eventually the Afghan government.
Wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talatar da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House.
And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops.
Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani.
We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about.
‘Yan Democrat da Republican duk sun cancanci gurbin tabajin saboda ficewar da Amurka ta yi a ƙasar, inda suka ce an bar ƙawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma tace cika sojojin ƙasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai bisa kuskure cikin ‘yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma. Harin da tuni General McKenzie ya ɗauki alhaki.
Are you confident that we can deny organizations like Al-Qaeda and ISIS?
Senator Mark Kelly na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Yace shin kana da ƙwarin gwiwar za mu iya hana ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu?
Sai
McKenzie ya ce,
I think that's yet to be seen.
Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. Manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta Afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba, amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan Amurka wannan sako.
So I would advise any leader,
General Milley ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara, kada a riƙa saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu, a riƙa yin abu ana duba yanayi. Wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi
in two presidents in a row put dates on it.
Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hambara ya fice da kasar, General McKenzie ya ce tserewar da ya yi ta ƙara dagula al'amura.
And when your president leaves suddenly in the
middle, idan shugaban kasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karɓe ikon babban birnin kasar, na ga hakan zai kashe ƙwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi.
Finishes any chance at all you might have had of making a stand there.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Calabar da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
agayi da Muhammad Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma su rubuta aiko mana ta hanyar email.
Saurare, sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Isa Laban Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau 1 ga watan Oktoba na shekarar 2021 kasanmu Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai. Sai dai kash bikin samun yancin kai wannan shekara ya zo wa al'ummar arewa cikin bakin ciki da takaici saboda rashin tsaro. To sai kuma sakon gaba daga Safiyanu Gumen Zangon Daura, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tsauraran dokokin da shugabanni suke kafawa al'ummar Najeriya da sunan tsaro, hakan wata sabuwar masifa ce suke jefa al'umma. Fatanmu Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Yahya Danno Azare da Namero Umar, inda suka ce Salam VOA Hausa. Muna taya Najeriya murnar cika shekaru 61 ta samun yancin kai. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin rashin tsaro, tsadar rayuwa, garkuwa da mutane da ke addabar ƙasar. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga Sani Muhammad Chindo, inda ya ce Salam VOA Hausa. Ina taya al'ummar ƙasarmu Najeriya murnar cika shekara 61 da samun yancin kai. Daga Bisani nake addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da ya addabe mu a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Madalla, don ku muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Wakilai da ta dattawan Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis, lamarin da ya dakatar da rufe ayyukan gwamnati wacce za ta ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa 3 ga watan Disamba. Ƙuri'ar da majalisar dattawa ta kada ta kasance 65-33, yayin da ƙuri'ar da majalisar wakilan ta kada ta kasance 254-175. Shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan dokar a cikin daren jiya Alhamis a fadar White House. Kamfanin harhaɗa magunguna na Merck ya ce gwajin ƙwayar maganin COVID-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan. Kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya a Amurka da ma duniya baki ɗaya da su ba da izinin amfani da shi. A yau Juma'a, tsohon shugaban kasar Georgia Mikhail Saakashvili ya ce ya koma kasarsa daga gudun hijirar da ya yi duk da barazanar kama shi a gabanin zaben kananan hukumomi a kasar da ke fama da rikicin siyasa na wani tsawon lokaci. Saakashvili mai shekaru 53 wanda ke da tsananin ra'ayin kawo canji a yammacin Turai ya kasance shugaban Georgia tun daga shekarar 2004 zuwa 2013, kuma ya hau kan karagar mulki ne a lokacin zanga-zanga.
Masu sauraro, ana mika ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a shirinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Zahra Aminu Sage da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Nazir Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, Mr. Kila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar cikin yau da gobe. Shirin matasa, salamu alaikum.